Wata babban kotu da ke Jos fadar jihar Plateau ta yi watsi da karar da tsohon mataimakin shugaban babban bankin Najeriya Dr. Obadiah Mai Lafiya ya shigar inda yake kalubalantar rashin cancantar hukumar ƴan sanda ta gayyace shi bincike kan wata hira da ya yi da wani gidan rediyo a Lagos kan rashin tsaro a kudancin Kaduna. Mai shari'a Arun Ashams wanda ya dauki lokaci yana karanta bayanai kafin yanke hukunci ya bayyana cewa hukumar ƴan sanda na da hurumin gayyatar kowa don yin bayani. Barista Yakubu Sale Bawa shine jagoran lauyoyin da ke kare Obadiah Mai Lafiya.
Akwai dokar da ta riga ta zayyana cewa duk abin da ya jibanci harkoki ko kuma maganar tsaro na cikin gida, hukumar DSS ita ke da hurumi, take da iko ta kira ta bincike, kuma sun kira shi suna kan bincike. To mun duba abin da kotu ta yi a yau cewa duk da ta kira shi kuma tana bincike, kotu ta ce ƴan sanda za su iya kira shi, amma dalilin da kotu ta bada shi ne ya je domin ya taimaka mata kungiyar ƴan sanda a iya sanin wane irin bayanai yake da su da za su iya taimakawa a iya kawo ko kuma a shawo wannan babban abin da zai addabe mu na kashe mutane da kuma rashin tsaro.
Kenan yanzu za ku tafi Abuja bisa ga yatan su ƴan sanda ko kuma dai sai kun tsaya kun duba?
Za mu tsaya mu duba. Idan zuwan ba zai zama da matsala ba, to za mu duba. Idan mun ga za mu iya zuwa ba, mai zan ba ka mu dauki mataki mu je kotu ta gaba mu kalubanci wannan hukuncin.
A bangare guda kuwa, lauyan da ke wakiltar rundunar ƴan sandan Najeriya barista Michael Mayowa Oladipo yace kotu ta yi adalci.
The court was right in its ruling because it is within the power of the police to get information from people.
Yace hukuncin da kotu ta yanke yayi daidai saboda ƴan sanda na da ikon neman bayanai a wurin mutane, kuma haƙƙin ƴan ƙasa ne su ba da bayanai wa ƴan sanda musamman kan barazanar tsaro. Tun farko hukumar ƴan sandan ta gayyaci Dr. Obadiah Mai Lafiya ne a shelkwatarsa da ke Abuja don samun bayanai game da wata hira da ya yi da wani gidan rediyo a Lagos kan kashe-kashen mutane da ke aukuwa a kudancin jiharsa ta Kaduna. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.